أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mai kowa mai komi, wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kaddarta haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka wanda ke nan unguwar Karkada ko gaban Katare, domin ci gaba da karatun mu na littafin talkhis ahkamul janaiz, wanda yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala muka dawo karatu. Yau muna bayan hutu na azumi da aka yi. Yau muna ranar Laraba 20 ga watan Shawwal, 20 ga watan Shawwal, 19 ga watan Shawwal, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama, yawa ce 20, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya daidai da 10 ga watan Mai, wata na 5 miladiya ta 2023. Wannan ban manta ba shine darasin mu na 8 a cikin wannan litafin ko na 9. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana tawfiki, Allah ya datar da mu, Allah ya amfanar da mu abinda muke dauka a cikin wannan karatuttuka. Kusa kurai kuma Allah subhanahu wataala ya kare mu, ya ba mu ikon gyarawa. Kafin mu shiga kai tsaye cikin karatun, ba laifi ganin yanda mun yi da wata ibada wadda take mai girma, kuma duba da wato yanda yanayi wato yake tafiya. Zai dan ba kuma ta ba, kamar wato jiya ne nan muna karatu muka ce ga Ramadan ya zo, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kai mu wata Ramadan. To gashi Allah subhanahu wataala ya kamu wata Ramadan, har mun yi azumin wannan wata mai albarka, wata Ramadan mun yi ibadu a ciki. Muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karɓa mana dukkanin ibadun mu a ciki. Abinda zan mu yi dubi babba a kan shi, ya yan uwa, wallahi shi ne game da abinda ya shahi gaugawa ya zuwa aikata aikin alkhairi. Saboda rayuwar ta tahi yanzu bayan watan Ramadan, har mun dora wajen kwana 20, wajen sati 3. Shawwal in ma yana nema ya kare. Wasu daga cikin ƴan uwa wasu sun yi da sita Shawwal, wasu suna cikin yi, wasu kuma ba su fara ba. Dole mu yi matukar kokari mu ringa yin mubadara, mu ringa gaggautawa wato zuwa ga wato aikin alkhairi a kowane lokaci. Sawa'un wani mausami ne, wani lokaci ne, misali na wata ibada ta zo, mu tashi mu tukufa akan wannan ibadan mu yi, ko kuma bayan ibadar ta kare wato lokacin mu ne, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yassara mana, to mu yi matukar kokari a irin wannan lokacin da Allah subhanahu wataala ya bamu, mu ringa bautawa Allah subhanahu wataala, mu ringa yin ibada. Hadisi ya tabbata daga Abi Huraira, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa badiru bil a'mali fitanan ka qita'i al-layli al-mudlima. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ku gaggauta yin ayyuka tun kafin wato abin da ya shahi wato fitina wadda za ta zo, ka qita'i al-layli al-mudlima, kamar wadda take wani dan yanki na duhun dare. Za a waye gari fitina ta zo cikin al'umma, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Za a waye gari mutun yana musulmi, ya waye gari shi musulmi ne, amma marece ya mareta wato ya fita daga musulunci wa iyadu billah. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwaitar da mu wato mu yi matukar kokarin wato mubadara, gaggauta wato abin da ya shahi wato ayyuka na alkhairi. Ko kuma mutun ya waye gari yana kafiri, ya mareta kuma yana wato musulmi haka yana sayar da addinin shi da wani abu wanda yake na tarkacen duniya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada kudiya shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam nan da yake badiru bil a'mal kinan mu yi matukar yin kokari da aikin ibada aiki wanda yake managarci aiki wanda yake ingatacce aiki wanda yake da sharadi na karbar ayyuka yi dan Allah subhanahu wataala kuma da yi akan karantarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan shine matukar wato ka zamanto ka haqqaka ka kudurta ka tabbatar da abin da ya shafi kalmar ta tauhidi kalmar la ilaha illallah shine kai aiki Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace mu yi aiki kafin fitina ta zo dan saboda fitina za ta zo ta same mu kana ganin kai ne wanda Allah subhanahu wataala ya maka tawfiqi kana yin ibada wallahi za a waye gari kaga wata fitina ta zo ta same ka ka koma kai ne wancan wanda kake kallon dan wuta ne ko kuma wani abu makamancin haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kai ka duba ka gani yace yusbihu ar-rajul mutun zai waye gari da sahi yana mummuni amma kafin da marece ya koma wato abin da ya shafi kaburi ya fita daga musulunci fitina tana zo maka daga hanya biyu sawa'un hanya ta shubuha ko kuma hanya ta shahawaita shahawaci dukkan al'umma daga nan fitina take zo ma hanya ta shubuha a zo akan abin da ya shafi addini wani abu na addini ya zo ya rude ka wata shubuha ta shigo maka cikin addini ka kasa maida ta zuwa ga malamai ka kasa maida ta wato ka kasa dora ta akan mizani ka bi san zuciyarka ka bi wannan shubuhai sai zamanto ta kai ka zuwa ga halaka ta kai ka zuwa ga huta daga cikin abin da ya shafi addini hadisi ya gaba ta a cikin karatun mu na 40 hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman ittaka shubuhat faqad istabara lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fil haram Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kusan da cewa dukkan mutumin da ya zamanto game da abin da ya shafi shubuha yayi taka tsantsan da ita ya tsaya bai hwada ba wannan to wannan faqad istabara lidinihi wa irdihi to ya kufuta daga abin da ya shafi addinin shi da kuma mutuncin shi amma mutumin da ya abka ma shubuha to faqad waqa'a fil haram shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka misali kan ra'i yar'a hawla al-hima al-hadith kenan dole fitina baka san ba daga inda za ta zo maka a cikin rayuwarka dole kuma fitinan nan sai ta zo an jarabce ka a gani wato yaya imanin ka yake haka fitina ta shahawaita shahawaita zaka gani abubuwa na shahawaita shahawaita Allah subhanahu wataala yana ta fitinarka da su dan ya jarraba imanin ka ya gani ya jarraba imanin ka wanda dole ne wannan ibtila'i da muka sani Allah subhanahu wataala sai da ya fadi cewa wala nablu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wa thamarati wa bashiris sabirin dole sai an jarrabe mu a ga suwaye masu hakuri akan bima Allah subhanahu wataala biyayya da kuma hakuri akan kada su saba ma Allah subhanahu wataala Allah yace a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun Allah yace wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin dole Allah subhanahu wataala sai ya jarabce mu ka duba ka gani yanzu fitintunu abinda ya shafi shahawaice shahawaice fitintunun da suka zo suka shiga al'umma daga ko ina ga fitina tana zo maka wanda dama yana daga cikin abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya bada misali ya gai ma al'umma da su ji tsoron fitina misali babban fitina a wannan zamanin namu shine fitina abinda ya shafi mace Annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake cewa ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali minan nisa Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa wallahi bayan shi bai bar wata fitina mafi cutarwa ga wato mazaje in ba abin da ya shafi mace ba mata Annabi sallallahu alaihi wasallama an wani hadisi yake cewa ittaqun nisa ku ji tsoron mata fa inna awwala fitnata bani isra'ila kanat bin nisa saboda farkon fitina ta banu isra'ila daga abin da ya shafi wato mata ne aka fitintine su to yanzu ka duba ka gani bangaren abin da ya shafi media bangaren abin da ya shahi WhatsApp, Facebook, la siyama kwanan nan abin da ya jarabci al'umma saman Facebook. Zaka gani konti inka an samu wani ya ma pirati a ringa dora ma wasu hotuna wanda suke na alfasha na baza, ko kuma kaga an yi identifiyan wani wanda yake kuke tare da shi wanda kai za a sa ka dole sai kaga wannan abu. Idan kaga abu ne wanda fitina ce wadda sai dai mu ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu wato daga ita, amma abin da yake akan mu shine mu yi matukar kokarin gaggautawa ya zuwa ga abin da ya shafi aikata ayyuka na alkhairi a kowane lokaci muka samu kanmu. Darasin da zan mu tashi yau shine gabar da malam ya kawo mana, wato sana'un nas alal mayyit, wato yabo na abin da ya shahi mutane akan mamaci. A baya wato mun gani kamar yadda malam ya jero mana wasu abubuwa wanda suke mana nuni akan wato dukkan mamacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya samu irin wannan mutuwa, tana daga cikin mutuwa ta alamomi, wato mutuwa wadda take tana daga cikin alamomi na kyakkyawan ƙarshe na wato yayi mutuwa wato mai kyau wadda wato mummuni yake fatan ya mutu akan wannan. Daga ciki mun gani wato in lokacin da mutum zai mutu a same shi yayi kalmar shahada, ya mutu da kalmar la ilaha illallah, kamar yadda hadisi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna. Haka mun gani daga cikin abu na biyu shine mutum ya mutu wato da goshin shi yayi zuha, to shi ma abu ne wato wanda yake da cikin abin da ya shahi mutuwa wanda take kyakkyawa, wato ana nuna wannan bawan Allah yayi kyakkyawan ƙarshe. Abu na uku shine mutumin da ya mutu wato daren Juma'a ko kuma ranar Juma'a, wanda shi ma hadisi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa ma min muslimin yamutu yawmal juma'a aw lailatal juma'a illa waqahu Allah min fitnatil qabr aw kama qala. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu ɗaya daga cikin musulmi da zai mutu a ranar Juma'a ko a daren Juma'a face Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kare shi daga fitintunu na kabari. Mun yi bayani mitace fitinan kabari shine abin da ya shafi tambayoyi da ake yi ma bawa. Abu na gaba shine mutum ya samu shahada a wajen yaki, shi ma yana daga cikin kyakkyawan ƙarshe wanda wato muka gani a wancan, ko kuma mutum ya mutu ya huta yaki wato fi sabilillahi akan ɗaukaka kalmar la ilaha illallah, ko kuma mutum ya mutu dalilin wata alloba wato da ta abu kuma wato mutane. Alloba ta zo ta shiga wato al'umma, dalilin wannan alloba Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarka, wannan shahada ce ga dukkan wani wanda yake musulmi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana. Ko kuma wato mutum ya mutu wato da abin da ya shahi wato ciwon ciki, ko kuma mutumin da zai mutu wato ruwa ya ci shi, ko kuma wato wani gini ya zubo mishi, dukan wannan alama ce ta kyakkyawan ƙarshe, alama ce wadda ya samu shahada wato mutuwar shi ta yi kyawu. Ko kuma mace wadda za ta mutu wato da sababin dan cikinta, sababin wajen aihuwa ko kuma dalilin dan wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarta, ita ma tana daga cikin wato alama ta kyakkyawan ƙarshe. Ko kuma mutumin da zai mutu wato ta hanyar gobara, an yi gobara har wuta ta cinye shi, to duka wannan yana daga cikin wato abubuwa da malam ya ambata mana wato a baya, wanda suke nuna mana dukkan wanda ya samu kanshi a irin wannan mutuwa to alama ce wadda wato yayi kyakkyawan ƙarshe. Gaba ta tara malam sai ya ce sana'un nasi alal mayyit, wato yabo na mutane akan wato mamaci. Malam yace wasana'u bil khairi alal mayyit min jam'in min al muslimin as sadiqin aqalluhum ithnani min jiranihi al'arifina bihi min zawi salahi wal ilm mujibul lahu al janna wa fihi ahadith. Wato yabanda mutun zai samu bayan rasuwar shi, yabo na alkhairi da zakka samu daga wasu daga cikin al'umma ta musulmi, musulmin wanda suke as-sadiqin, musulmai na kirki da gaske, kuma wannan yabanda suka yi tabbas abinda suka sani ne akan ka cewa wane kaza da kaza wane ai mutumin kirki ne kai an yi asara wane ya rasu ayi ta yabanka ayi ta yabanka aqalluhum ithnani wani yace mafi karancin su a samu mutum biyu bayan rasuwar ka su ringa yabanka da ayyuka na alkhairi sawa'un na mutane ne na makwabtanka wanda kuke tare da su ko kuma wanda suke ma'abota nagarta ko ma'abota ilimi to wannan abu ne wanda yake wajabta maka aljanna sababi ne wanda yake mana nunin cewa wani wa tabbas ya samu wato kyakkyawan karshe kamar yadda zan muga hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa dukkan wato mutumin da aka yi mishi shaidar irin wannan to wajabat lahul janna yaban mutane ya kasu kamar yadda zan mu zo mu gani za a yi rasuwa kamar yadda hadisin Anas yarda Allah ta tabbata a gare shi malam ya kawo mana yace marra alan nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazati an huce annabi sallallahu alaihi wasallam da wata janaiza da wata gawa an dauko gawa sai aka huce ta gaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa usniya alaiha khaira sai aka yabi wato wannan mamaci aka yabe shi da alkhairi aka yabe shi wata tabaatil alsunu bil khairi wato halsuna suka zamanto suna bibiya da fadin alkhairin wannan mamaci fa qalu suke cewa kana ma alimna yuhibbu Allah wa rasula mu dai abinda muka kasance mun sani game da wannan bawan Allah tabbas yana son Allah yana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa qala nabiyullah sallallahu alaihi wasallam wajabat sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle ta wajabta mitace ta wajabta ita ce aljanna kamar yadda zan mu zo mu gani shi idan mutun ya mutu abinda ake so in abubuwan da yayi ma kanshi na alkhairi mutane za su bayyana saboda su mutane shedu ne na Allah subhanahu wataala a ban kasa kamar yadda zan mu zo mu gani sannan kuma wa marra bi janazatin haka aka wuce annabi sallallahu alaihi wasallama da wata wato janaiza fa usniya alaiha sharran a'udhu billah aka zo aka yabe ta da mine da sharri aka furuce shi aka kushe shi da sharri ake bayyanawa wata tabaatil alsunu laha bishar halushunan mutane suke ta bibiyar fadar sharri akan wannan mamaci fa qalu suke cewa bi isal mar'u kana fi dinillah kai wa Allah wadaran wato wannan mutumin a cikin abin da ya shafi addinin Allah subhanahu wataala kai can wani mun huta a ringa yi irin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yace wajaba fa qala umar sai yace hidaya laka abi wa ummi yace na zan fanshe ka ya rasulullah da mahaifina da mahaifiyata murra bi janazatin fa usniya alaiha khairan fa qulta wajabat annabi sallallahu alaihi wasallam an huce da janaiza aka yabeta da alkhairi kace wajabat haka kuma wa murra bi janazatin fa usniya alaiha sharran fa qulta wajabat an huce da wata janaiza aka kushe ta da abin da ya shafi sharri aka yabe ta da sharri kuma ka ƙara maimaita wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man asnaytum alaihi khairan wannan wanda kuka yabe shi da abin da ya shafi alkhairi wajabat lahu aljanna to aljanna ce ta wajaba a gare shi wa man asnaytum alaihi sharran wajabat lahu annar wanda kuma kuka zo kuka yabe shi da abin da ya shafi sharri to wuta ce ta zamanto ta wajaba a gare shi annabi yace al mala'ikatu shuhada Allahu fis sama kusan da cewa mala'iku su ne masu shaidawa Allah subhanahu wataala a sama su ne shaidin Allah subhanahu wataala a sama wa antum shuhada Allahi fil ard ku kuma mutane ku ne shaidin Allah subhanahu wataala a cikin ban kasa antum shuhada Allahi fil ard antum shuhada Allahi fil ard annabi ya maimaita wannan kalma su uku a wata ruwaya yake cewa wal mu'minuna shuhada Allah fil ard inna lillahi malaikatan tantiqu ala alsinati bani adam bima fil mar'i min al khair wash shar nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mummunai su shaidu ne na Allah subhanahu wataala a ban kasa lalle tabbas Allah subhanahu wataala yana da wasu mala'iku wanda suke furuci akan bakin wato ɗan adam a ban kasa na daga abin da yake na mutum na alkhairi ko na sharri wato wannan hadisin da wannan gabar da malam ya kawo mana na farko shine cewa lalle idan bawa ya rasu to daga rasuwar shi yanda mutane suke yaban shi ko kuma suke mishi sharri suke kushe shi da sharri to wannan abin yana maka nuni tabbacin cewa wane ya samu alkhairi a rasuwar shi ko kuma ya samu sharri nan an huce da gawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam jama'a suke ta yaban shi suke ta yaban shi annabi yace wajabat 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 ai aljanna ta cancanta ta wajaba a gare shi wannan bawan Allah to kai ma ka duba kaga a irin wannan zamanin wani zaka gani ya rasu kowa yana kaiwa na mutumin kirki ne gaskiya wani an yi asara al'umma ta yi asara wani kaji ana cewa ba ma wato gari kaɗai ba gabaki ɗaya ƙasa an yi asarar mutuwar wani ba yanda za a yi mutuwa sai ta zo ma kowa kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alati alhadaba'u mahmulu dukkan wani dan mace wanda mace ta durkusa ta haifa ko da kwa wato yau da gobe lahiyar shi ta tsawaita wata rana sai an dauke shi wato a makara an yi an kai shi an binne shi wannan Allah subhanahu wataala ya riga ya yanka cewa kullu man alaiha fan kullu nafsin dha'iqatul maut kenan duk wanda ya rasu ake yaban shi da alkhairi to wannan yake nuna cewa ya samu kyakkyawar rasuwar mutuwa kuma aljanna kana iya ga cewa aljanna insha Allah ta wajaba a gare shi saboda dalili shine wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kuma yanzu zaka duba akwai wanda zaka gani ya rasu kai karan kanka baka san shi ba he bayan rasuwar shi zaka san shi saboda me saboda alkhairan da kaji ana ambatawa alkhairan da ya aikata alkhairan da yayi ma al'umma suka zamanto suna yaban shi mutun nawa zaka gani kana da misali cewa ga wani an yi taraban shi da alkhairi kuma aka san haka shine mutumin da ya mutu wato ake cewa fa an huta da shi kai can wani yanzu shikenan ya je ayye iske abin da ya wannan to wannan shi ma wajabat kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace al malaikatu shuhada'ullahi fis sama wa antum shuhada'ullahi fil ard ku mummunai wato shaiduni na Allah subhanahu wataala wato aban kasa Allah subhanahu wataala yayi mana kyakkyawan karshe hadisi annabi da malam ya kawo yace an abi aswad الديني قال أتيت المدينة أبي أسود يكتوى يازو غرم مدينة وقد وقع بها مرض حقيقة كما وترش الله يتأبكو غرم مدينة وهم يموتون موتا ذريعا سنا متوى ودذكي ميوع فجلست إلى عمر رضي الله عنه سيزمنا وجن عمر يدى الله تتبتى أغريش فمرت جنازة sai wa aka huce da wata wato gawa fa usniya khairan sai aka yabe ta da alkhairi fa qala umar sai yake cewa wajabat ai ta wajaba fa qultu sai shi abi al-aswad yake ce ma umar ma wajabat ya amiral mu'minin menene ya wajaba ya kai shugaban mummunai qala sai yace mishi qultu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yace na fada ne kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada cewa ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu al-janna annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kowanne daga cikin musulmin da babu ɗaya daga cikin musulmin da wato mutum hudu za su yi mishi shaida da alkhairi bayan rasuwar shi mutum hudu su mishi shaida ta alkhairi face sai Allah subhanahu wataala ya sanya shi aljanna qulna sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wa salata ham mutum uku qala wa salata annabi yace haka hammutun uku kulna suka ce ya rasulullah wasne wasnani hammutun biyu qala wasnani yace hammutun biyu yace summa lam nas'aluhu fil wahid sai dai mu tambaye shi ba game da shaidan mutun guda kaga me ake so a rayuwarka ya kai bawan Allah ya zamanto ka gyara alakarka wato da mutane kana kyautata ma mutane kana kyautata ma mutane ka zamanto kullun da makwabtanka da ƴan uwanka da wanda ake zama tare da su ya zamanto ko da yaushe wato kuna cikin alkhairi ko da yaushe baka zalunta kowa dalilin wannan zai sa a yabe ka dalilin addininka dalilin wannan mu'amalarka da yawa zaka gani wato wani saboda mu'amala shi Allah subhanahu wataala ya daga shi wata manzila a cikin aljanna mu'amala wanda take kyakkyawa addini mu'amala ce wanda take kyakkyawa husnul khulq wannan addinin nan amma a same ka kai tsakankaninka da mutane kullun sai Allah ya isa kai tsakankaninka da mutane babu shituwa kai tsakankaninka da wani wallahi zaka gani lasiya ma akan abin da ya shafi makwabci da makwabci zaka ga wani da makwabcin shi kawo hakuri ne yake dan ba yanda za a yi Allah ne ya kadarta gidan shi anan da a ce yana da gurin waje da ya tashi ya bar wannan wajen saboda irin yanda cuta ma irin yanda yake cuta mishi irin yanda makwabcin shi yake cuta mishi wanda cuta ma makwabci kuma mun san hadari Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a gushe ba ana sabko mishi bayanai game da makwabci har sai da yi tsoron cewa za a ce makwabci idan ya mutu makwabcin shi zai ci gado shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wani hadisi yake cewa abubuwa guda hudu suna daga cikin sa'ada ta rayuwa kada ka samu wannan abubuwa guda hudu to kai a rayuwa ka samu yalwa a cikin rayuwa abu na farko ka samu barka
gida
kai kuma gida tayi mata makwabci su hudu malam Usman ya fara da barka da Allah yana neman wani inji ne na sani ya wannan ka fara annabi sallallahu alaihi wasallam ka ji ya ambata maka yace maka abun hawa wanda yake lahiya lau ba wanda in ka sha kwana ba sai ka tsaya ka ce da Allah ya yara almajirai a turo ni ko kuma ka sha kwana kana neman buji ya cire ko kuma kaza ya cire ko kuma ka sha kwana hatta da isan su ma baka san ba a daidai ina yake ko kuma wani abu to irin wannan markab inka wanda lahiya lau kile zaka yi kawai inda ka tai daga mai hebi dan shi wato kawai kake sakewa abu na biyu ka samu gida wanda yake yalwatacce gida wanda yake yalwatacce zaka iya komi a gidanka yana da kwadi lahiya lau sannan kuma naji malam Ibrahim ne yace mata mace tagari ka samu mace tagari saboda idan baka samu mace tagari shi ma mushkila ce sai shi ma matsala ce saboda sai ka je irin na liman sahau ta kara kama ka musamman ne sababin sahun liman ta yau sai ka je sahau ta ringa kama ka ko kuma ka zo an ce wani bawan Allah ya zo yayi kabbara an caza shi a cikin gida ya zo yayi kabbara kawai ya fara attahiya za a yi wannan to ka gani abu ai bai yiwa musiba ba karama ba ce ka ji in ji malam yace abu na karshe shine makwabci wanda yake nagari shi ma ka samu makwabci nagari in ka samu wannan hudin wato to kai ka samu yalwa a cikin rayuwa inji annabi sallallahu alaihi wasallam mace ta gari kenan idan baka da mata kai har yanzu cikin kunci kake idan baka da abin hawa to idan baka da gida haka mai yalwatacce haka kuma baka da wato abin da ya shafi makwabci wanda yake wannan zai zamanto Allahul musta'an abinda muke so shine dai mu'amala wanda take kyakkyawa da mutane ka ringa mu'amala kyakkyawa da mutane saboda idan ka rasu wannan mutanen da kake mu'amala da su sune za su maka shaida a rayuwarka su ne za su maka shaida cewa gashi wane mutumin kirki ne ko wane mutumin banza ne mutum nawa ya mutu ake cewa an huta kai yanzu ga mutu a ce an huta da kai ka san sai an kai sannan mutuwan mummuni idan ya mutu hatta da sammai da kasai suna yin kuka game da rasuwar wannan bawan Allah wurin da kake zauwa kana yin sallah yana kuka yana juyayi akan rasuwarka saboda bakkaran ka zo wajen nan ka ringa yin sallah. Mu duba mu gani game da Fir'auna, Allah subhanahu wa ta'ala me yace? Fama bakata alaihim as-samawati wal ard, akan mutuwarsu. To shi yasa dole mu gyara wato abin da ya shafi mu'amalar mu ta yau da gobe tsakankanin mu wato da junan mu. Abu na uku mala yake cewa hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min muslimin yamutu, babu ɗaya daga cikin musulmai da zai mutu, fa yashhadu lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihi al-adnina annahum la ya'maluna minhu illa khaira illa qala Allah tabaraka wa ta'ala qad qabiltu qawlakum aw qala bi shahadatikum wa ghafartu lahu ma la ta'lamuna. Kaji annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi yace cewa babu ɗaya daga cikin musulmi da zai mutu a samu mutane guda hudu wanda suke wato ɗan kusa da shi, misali makwabtanka ko kuma wanda suke gak da kai, su yi furucin cewa mu wane ba mu san ba wani abu game da shi face sai alkhairi, face sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kad qabiltu qawlakum, haƙiƙa na karbi wannan faɗa ta ku, ko kuma au qabiltu bi shahadatikum, na karbi wannan shaida da kuka yi ma wani cewa ba ku san ba komi sai alkhairi game da shi. Allah zai ce wa ghafartu lahu, kuma na gafarta mishi ma la ta'lamuna, abinda ku kanku ba ku sani ba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya gafarta mishi. Kagani babu ɗaya daga cikinmu wanda zai ce bai zunubi, babu wanda zai ce bai zunubi, wani yana yi a bayyane, wani yana yi a ɓoye. To dukkan laifin da zaka yi ma Allah subhanahu wa ta'ala, yi ƙoƙarin, babu yanda za a yi sai kayi ke kayi laifi. Dan ɗan adam ba wanda zai zo ya furta ya ce shi bai zama Allah zunubi, wannan furcin naka ma zunubi ne, wannan furcin da zaka ce kai baka zunubi, to zunubi ne kai. Da a ce bin mu zunubi, da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wasu mutanen da za su yi zunubi su nemi tuba ya gafarta musu, ba kuma an ce ayi zunubi shikenan kai ka ce wato kana da nasibi wala tansa nasibaka min zunubika kenan, Allah ya kiyaye. A'a, sai dan adam ne ajizi, dole sai ka abka abinda ake so kai gaugawa ka tuba zuwa ga Allah, kai gaugawa idan calan labiya ta ja ka ka aikata laifi, to kai matukar kokarin ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka. Shi yasa nan ayya ce wa ghafartu lahu ma la ta'lamu, abinda ku karan kanku ba ku sani ba ya aikata, tunda mene ai yanzu alkhairi ake ambatawa, wannan yake ba yana nuna cewa wani kwata kwata bai da shani, alkhairin shine kuka sani kuke bayyanawa. Allah ya ce to na karba kuma na gafarta mishi abinda ku ba ku sani ba, wanda yayi shi tsakani shi da ni ne. To al'asaf shadid, zaka ga wani yaje yayi zunubi kuma yazo yana faɗi ma wani, la siyama a cikin matasa, ka gani wani yace yayi kaza yazo ringa ma haka, ga wani yana alfahari da cewa shi ho yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza, kai mi ka tabai shi yayi kaza yayi kaza, to kun gani a gidan kaso kenan, wanda an haɗe can kowa kai ni kai kenan, kowa yazo ya bada sai bai yi shi na laifi. A'a, ka kyale abinka, ka kyale abinka tsakankaninka da Allah. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta ma mutane zunubai sai dai wanda suke almujahiru, wanda suke bayyana laifinsu. Ka zo ka yi abu, Allah ya asirta ka ya ɓoye ka, kuma kai da waye ka waye gari ka zo ka bayyana ma mutane, ka ce na aikata kaza. A ranar tashin alƙiyama da za a yi hisabi, Allah subhanahu wa ta'ala zai sa sitar tsakankanin shi da bawa, ya ce bawa na kai ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza ka aikata kaza, wanda za a ma arzikin aikin shi, za a bujiro mishi da aiki, ya tabbatar ya yi ikirarin cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa ya aikata wannan laifi. Allah ya ce to a duniya na suturta ka, kaga baka zo baka bayyana kanka na suturta ka to a yau ma ranar lahira na suturta ka kuma na gafarta maka aya shine bawa zai ce to akwai wani laifi ma da na taba yi kaza ce shi ma an gafarta ma akwai kaza shi ma an gafarta ma an gafarta ma an gafarta ma na'am shine har an bujuro da ayyukan ka saboda hisabi kala biyu ne akwai munakasha wanda idan aka zo aka yi ma munakasha kamar yadda yake a cikin hadisin Aisha da Allah ta tabbata a gare ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man nuqisha al-hisaba uzzi a wata ruwaya halaka dukkan wanda aka mishi munakasha ta hisabi to za a yi an mishi azaba ya halaka ita munakasha ta hisabi an zo aka ce wane wane kai ka aikata kaza ka ce a'a ba kai ba ka aikata to daga Allah subhanahu wataala ya kiyaye daga mutun ya samu kanshi irin wannan to abu ya lalace shi yasa kai ta adda Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira idan ka aikata aiki kada ka zamanto ka bayyana ma wato al'umma game da wannan aiki na sako da ka aikata ka dukufa ka roki Allah subhanahu wataala da ya gafarta maka wannan laifi da kai kada ka koma zuwa ga aikata shi malam yace wa alama anna majmu'u hadhihi alahadith althalath kasan da cewa ya kai dan uwa dukkan wannan hadisai wanda suka zo guda uku ya dullu ala anna hadhihi shahada la takhtassu bis sahaba yana mana nuni cewa wannan shaide da za a yi bata takaita ba bata kebanta ba ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama bal hiya aidan liman ba'dahum min almu'minin alladhina hum ala tariqatihim fil iman wal ilm was sidq baridi tana tare da wato wanda suka zo bayan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda suke mummune wanda suka biyo kan hanyar su akan imani da ilimi da gaskiya malam yace wa bi hadha jazama al-hafiz ibn hajar fi fath da wannan wato al-hafiz ibn hajar yayi jazama ya tabbatar da cewa wato a cikin littafin Fathul Bari ya tabbatar da cewa wannan mas'ala bata takaita ba zuwa ga sahabbai fal yuraji kalamahu man sha'a al-mazid min al-bayan sai malam yace summa inna taqyid ash-shahadat bi arba'a fi al-hadith al-thalith sannan game da kayyade shaida mutum hudu wanda yazo a hadisi na uku malam yace az-zahir annahu kana qabla hadith Umar alladhi qablahu abinda yake bayyana shine wannan yana mana nuni ka hadisin wannan wanda yazo akan mutun sheda hudu yazo ne kafin hadisin Umar wanda yazo ya ambata hatta mutun uku aka ce kwarai yace hatta mutun biyu wato kwarai mana yace wa huwal mu'tamad wannan shine wato abin da yake wato abin dogaro abin wanda yake jigo mana yace hadha wa amma qawlu ba'dun nas aqba salatul janaiza yace wannan kenan amma fadar wasu mutane da suke ce suke fadin bayan an sallaci jana'iza ma tashhaduna fihi ishhadu lahu bil khair idan aka yi da sallar gawa akwai wasu mutane zan su ringa cewa mutane to wane ku ringa mishi sheda alkhairi me kuke sheda akan wane ku sheda mishi da alkhairi a sheda mishi da alkhairi malam yace fa yajibu da bi qawlihim salihun sai su amsa ma su ce a wane mutumin kirki ne ko da ko ba mutumin kirki bane ba malam yace aw min ahli alkhairi ko kuma yana daga cikin ma'abuta alkhairi wa na'u zalika da makamancin haka malam yace fa laysa huwa almuradu bil hadith qat'an ce ba wannan bane ake ni ba wai an yi da sallar janaiza ku jiyo ku ce a wane fa a ringa sheda mishi da alkhairi cewa kenan in muka zo muka ce a wane mutumin kirki ne mutumin kirki ne kenan zai shiga cikin wato wancan malam yace to ba wannan ba ake ni ba wannan ba ake ni yace bal huwa bid'atun qabiha yace wannan bari bid'a ce ma wanda take munanna an zo an yi sallar gawa ku ringa jiyowa kuna ce a ringa sheda ma wani da alkhairi sheda ma wani da alkhairi a ka bar shi yanda yake haka Allah ya kaddara mishi to sai dai ka roki Allah subhanahu wataala da ya gafarta mishi eh idan kuma mutumin kirki ne ba wai sai an sa ka ba kai kai da kanka zaka ji ka ambata magana ce battar uwa in dai mutumin kirki ne ko mutumin shar ba mutumin kirki bane ba battar uwa daga an wara zaka yi an ce a wane an yi asara wane mutumin kirki ne malam yace li annahu lam yakun min amali salaf saboda bai zamanto ba daga wato aikin magabata wa li anna alladhina yashhaduna bidhalika la ya'rifuna almayyit fil ghalib yace bari ma wanda suke zawa suna shaida cewa a wane mutumin kirki ne mutumin managaraci ne
hakiki bussan ba ma mamacin hakikani bussan shi ba hakikani saboda an zo janaiza ne lallan wasu daga nesa suka zo wani ya ji ne an yi rasuwa ko wani ya san wanda ya san ka ne kuka zo tare da shi aka zo wajen janaiza shi yasa ba da yace la ya'rifuna al-mayyit fil ghalib bal qad yashhaduna bi khilafi ma ya'rifu bari dai da Allah suna iya su yi sheda game da abin da ba su sani ba istijabatan li ragabati talabi shahadati bil khair saboda suna sun amsa wato tambayar da aka yi musu cewa su yi musu sheda ta alkhairi zannan minhum suna zatan cewa anna zalika cewa wannan yanfa'ul mayyit wato zai amfani shi mamacin wajahlan minhum sun jahilci cewa bi anna shahadatan nafi'a cewa sheda wanda take mai amfani innama hiya allati tuwafiqu alwaqi' fi nafsi almashhul law ita ce wanda take zaman tawa tayi gamdakatar ga abin da yake tabbaci a cikin ran shi wanda yake yi mishi sheda kama yadullu ala zalika qawluhu fil hadith alawwal kamar yanda a hadisin farko malan ya kawo wata riwaya yake cewa inna lillahi lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana da wasu mala'iku tantiqu ala alsinati bani adam suna furuci akan wato halushuna na dan adam bima bil mar'i min alkhairi aw ash-sharr wash-sharr na daga abin da ya shahi mutun na alkhairi wato ko na sharri wato kamar wasu mala'iku ne Allah yake da wanda suke furuci daga bakin dan adam ne alkhairi ne wani ya mutuma kirki ne kai sai zaka ji kana ambata shi da aikin kirki wani mutumin sharri ne haka kai sai zaka ji abu yana zawwa kana ambata shi shi yasa kamar yanda muka fadi kai kokari ka gyara mu'amalarka da Allah subhanahu wataala haka ka gyara mu'amalarka da wato abin da ya shahi wato mutane malai yace al-wafatu indal quso wato mutuwa yayin da aka yi wani kisbewar rana ko kisbewar wata malai yace wa idza tafaqa wafatu ahadin ma an kisafi shamsi aw al-qamar fala yadullu dhalika ala shay'in malai yace ka san da cewa idan aka samu gamdakatar in mutuwar wani an samu wani ya mutu sai kuma aka yi eclipse solar to wannan bai ya nuni cewa ba wani abu ne wa taqadu annahu yadullu ala azamatil mauta inma huwa min khilafatil jahiliya allati abtalaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yawma mata ibnuhu ibrahim alaihi salam yace kai kudari azinciyarka wani ne ya mutu an yi eclipse solar rana ta dauke haskenta ko kuma da ake cewa a wata rana ta kama wata aka yi wannan kace a saboda girman mutuwar wani ne malai yace wannan yana daga cikin abubuwa na jahiliya na maguzanci wanda annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo ya rushe wannan abin tun lokacin da dan shi ya rasu ibrahim alaihi salatu wassalam wankasafati shams saboda a lokacin da dan annabi sallallahu alaihi wasallama ibrahim ya rasu an samu rana a ranar tayi wato ta kisbe ta dishi sai mutane suke cewa ai dan dan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya hutu ya hawo mimbari yayi khutuba ya yabi Allah subhanahu wataala ya jinjina ma Allah sannan yace amma ba'd bayan haka ayyuhan nas ya ku mutane inna ahlal jahiliyyati kanu yaqulun lalle wato mutanen jahiliya sun kasance suna cewa inna shamsa wal qamara la yakhsifani lillahi limauti azim cewa fa rana da wata ba su dishewa ba su kisbewa sai dan mutuwar wani wanda yake da girma wa innama hiya ayat wa innahuma ayatan min ayatillah kusan da cewa kadai rana da wata wato ayoyi ne daga ayoyin Allah wannan kisbe wanda suke ayoyi ne suke nuna mana la yakhsifani limauti ahadin wala lihayati basa dishewa basa kisbewa dan mutuwar wani ko kuma rayuwar wani walakin yukhawwifu Allahu bihi ibadahu sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ne yake tsoratar da bayin shi fa idza ra'aytum shay'an min dhalika idan kuka gani wani abu daga cikin dishewar rana ko dishewar wata fafza'u ila dhikrillahi wa du'a'ihi wastighfarihi to ku zabura ku cira tu zuwa ga wato ambatan Allah da addu'a da istighfari da sallah wa ila sadaqati wal itafati was salati fil masajid hatta tankashif da kuma sadaka da kuma dukkan abubuwa wanda suke na alkhairi da sallah cikin masallatai har sai Allah subhanahu wataala wato ya zamanto ya yaye muku ya sha ya gudda muku wannan dishewa ta rada kenan wannan idan ya faru abu ne na jahiliya an ce saboda wani ya mutu ne ko wani babba ya mutu ko kuma wani abu makamancin haka dukkan wannan abubuwa ne wato na jahiliya mun gani wato a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama abin da ya shafi al-kusuf da salatul kusuf cewa rana da wata suna dishewa ne ayoyi ne daga ayoyin Allah idan an gansu zabura ake a tayi masallaci idan kaje a masallaci ladan yazo yana as-salatu jami'a as-salatu jami'a saboda ba kiran sallah baki cewa zai as-salatu jami'a as-salatu jami'a to ka san da cewa akwai wani abu da ya afku sawabu an samu eclipse solar ko kuma an samu wata musiba ko wani zilzal ko kuma wani abu kenan ayi gaggawa a zo masallaci a tukufa ana sallah har ya zama to Allah subhanahu wataala wato ya yaye wannan idan kuma baka samu bazawwa shine kai ta istighfari kai ta addu'a kai ta sadaka kai ta ambatan Allah subhanahu wataala ha Allah subhanahu wataala ya zamanto ya yaye mana abinda wato ya same mu kenan wannan fasalin mana ya kawo mana bayani game da abin da ya shafi yabo na mutane da suke yi ma mamaci da Allah kuma mu tsaya anan sai sati mai zawwa insha Allah da fatan abin da muka fadi daidai Allah subhanahu wataala ya ba mu lada gaba daya kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya shafi shi daga cikin zukatan mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين